kokarin da take yi na samar da tsaro ga jama'ar jihar Ondo. Majalisar dokokin jihar Ondo ta shirya wani taron karawa juna sani don nazarin harkokin tsaro a jihar. Shugaban majalisar dokokin jihar Ondo, Honorable Bamidele Olowo Ogunni, ya jagoranci taron. Honorable Bamidele Olowo Ogunni ya ce duk mai wasa da harkokin tsaro yana wasa da rayuwarsa ne. Ya ce majalisar dokokin jihar Ondo ta baiwa harkokin tsaro muhimmanci sosai. Shi ko wakilin kwamandan runduna ta 32 ta sojojin Najeriya da ke Akure, Kanar Uche Chukwu Samuel, ya buƙaci jama'a da su dafawa jami'an tsaro. Kanar Uche Chukwu Samuel ya ce ya kamata jama'ar ƙananan hukumomi, jihohi da ma ƙasa su baiwa jami'an tsaro goyon baya, don ana samun rashin tsaro a ƙananan hukumomi, ana samun rashin tsaro a jihohi haka ma ƙasa. Ita ko kwamishinan 'yan sanda ta jihar Ondo, uwar gida Ida Harrison Ibifuye, ta yi kira ga jama'a da su haɗa kai don a tsara dabarun ta yadda za a samar da zaman lafiya a jihar Ondo, wanda zai sa jama'a su yi kwana a ido rufe ba su yi kwanan zomo ba.
So that everyone can speak to the high school.
Sarakin gargajiyar kasar Ikaye, Oba George Badeli, ya ce sarakunan gargajiya na da ayyuka da yawa da suka shafi harkokin tsaro.
That is the job of the traditional ruler. Security is the main security gathering, information determination, to talk to.
Oba George Badeli ya ce ayyukan sarakunan gargajiya shine samar da tsaro, tattara bayanan tsaro, tare da sanar da bayanan tsaro ga jami'an tsaro don su ɗauki matakai. Taron bitar dai ya sami halartar jami'an tsaro, ƙungiyoyin sufuri, 'yan kasuwa da ma masu ruwa da tsaki a game da tsaro da dama a jihar ta Ondo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.